الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتشينا تقوز قواتن جماد الثاني هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوى مدينة دبو الأياد داريه دو da 47 daidai da 29 ga watan 11 miladiya ta 2025 kamar yanda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka majalisin Mus'ab bin Umair dake cikin wannan unguwa ta Hausawa Zoo Road a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Ahkamul Jana'izi wa Bid'uha littafi ne na babban malami Al-Allama Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 25 a cikin wannan littafi a darasin da ya gabata mun tattauna game da mas'alar tashi tsaye in an ga jana'iza ta zo wucewa to sai muka ce malamai sun ce miƙewa din ko tsayawa ya kasu kashi biyu akwai na farko shine baka tare da waɗanda suke raka janaza amma an zo wucewa ta gabanka zaka miƙe tsaye har sai ta wuce sannan sai ka dawo ka zauna akwai kuma miƙewa tsaye ko kuma tsayawa a tsaye da marakanta suke yi in sun raka ta zuwa makabarta su ki zama har sai in an ajiye ta to dukkan waɗannan tsayuwa guda biyu dukkanin su an shafe hukuncin su gaba ɗaya kamar yanda darasin da ya gabata mun karanta haka Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da yana miƙewa lil janaza saboda janaza sahabbai su ma suna miƙewa daga baya kuma yake zaman sa su ma suke zaman su wannan hadisi mun karanta a ruwayoyin sama a satin da ya gabata sannan wato da yana miƙewa in ya ga jana'iza amma kuma daga baya sai ya zaman to yana zama waɗannan hadisan din mun karanta su a satin da ya gabata sannan sai kuma mas'alar tsayuwa wato qiyamun nasi khalfaha ta tuda ala al-ard wato hukuncin shi ma wato tsayuwar da mutane suke yi a bayan ita gawar a tsatsaya har sai an ajiye ta a ƙasa sannan sai kuma a zauna to wannan shi ma hukuncin fa hukumuhu fa muhkamun lam yunsakh ba yake cewa wannan maganar Siddiq Hassan Khan shi yana ganin har yanzu tana nan wannan hukuncin za a tsaya tsaye har sai an ajiye gawa to amma wannan magana ta sa kuskure ce saboda ta saba da abinda aka ambata min al-lafazain na lafuzza guda biyu da muka karanta wa zahiru annahu lam yaqib alaihima zahirin zance shine mutum ba zai miƙe ba ya tsaya wato kawai zai zaman sa ne ka da ka shiga cikin makabarta kawai zaka samu guri ka iya zaman ka ko an ajiye gawa ko ba ajiye ba sannan mun tattauna game da sallar janaza yin salla ga mamaci musulmi farilla ce ta kifaya in aka samu wasu rukuni na musulmi da za su iya tsayawa su aiwatar da sallar to wannan wajibcin ko farillancin ya saraya daga kan sauran musulmi saboda hadisan da muka karanta akwai hadisin Zaid bin Khalid al-Juhani inda ainihin wato yake cewa wani mutum daga sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu ranar Khaibar sai aka gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce sallu ala sahibikum kuwa dan uwanku sallah sai fuskar mutane ta dan canza suna ganin abun ya danyi wani iri kamar ko wani abu ne ya faru da shi annabi ya ki masa sallah sai ya ce inna sahibakum galla fi sabilillah fa fattishna mata'ahu fa wajadna kharzan min kharzil yahud la yusawi dirhamain, wato suka ce Nabi sallallahu alaihi wasallam yace saboda wannan dan uwan naku yayi gululi, yayi gululi ma'ana ya dauki wani abu cikin kayan ganima kafin araba. Da haka da suka je suka duba kayansa sai suka ga irin dutsan ado din nan, irin stones da ake sawa a kaya, wato bai wuce dirhami guda biyu ba su ya dauka ya boye a cikin kayansa, su suka ja masa wannan bala'i. Wannan kaga yana nuna cewa tunda Annabi ya ce sallu ala sahibikum, kaga bai ce kar a yi masa sallah ba, amma dai shi bai masa sallah ba, wannan sai ya nuna ashe sallar janaza wasu kan daukewa wasu, in an samu wadanda suka yi to shikenan sun daukewa wadanda ba su yi ba. Sai dai an togace mutum biyu su kan yin sallar janaza ba wajibi bace akan su. Na farko akwai addifulil ladhi lam yablug, wato yaron da bai balaga ba, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallama bai yi wa ɗansa Ibrahim alaihi salam sallah ba, kamar yadda na Aisha radiyallahu anha take cewa Annabi wato mata Ibrahim ibn Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa ibn 18 shahran, wato Ibrahim dan gidan Annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasu yana da wata 18, falam yusalli alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, kuma manzon Allah bai masa sallah ba. Na biyu daga cikin waɗanda ba sai an yi musu sallah ba, ba lalle bane ba wajibi bane, akwai wanda ya mutu a wajen yaki, wanda ya mutu wa shahada ash-shahid, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam lam yusalli ala shuhada'i Uhudin wa ghairihim, bai yi sallah ba ga waɗanda suka yi shahada a yakin Uhud, da wasu insu ma waɗanda suka mutu a wasu yakokin ba Uhud din ba, Annabi bai musu sallah ba. Shi ma wannan mun karanta hadisi duk sun gabata akan haka. Sai dai wannan bai kore shar'antuwar yi musu sallah din ba, amma ba wajibi bane. In an yi wa yaro karami sallah da bai balaga ba, wannan an yi aikata mustahabbi, ba wajibi akai ba. Haka shi ma wanda ya mutuwa shahada din a gurin yaki, dan an masa sallah ba a yi laifi ba, amma ba wajibi bane. An shar'anta yin sallah ga waɗanda ambatan su zai zo, akwai karaman yaro koda bari ne, wa huwa alladhi yasqutu min batni ummihi qabla tamamihi, bari kenan wanda akai barin sa kafin ma ya cika halittarsa a cikin cikin mahaifiyarsa. Saboda hadisan da guda biyu, akwai hadisin addiful wa fi riwaya as-siqtu yusalla alai wa yud'a liwalidayhi bil maghfirati war rahma, hadisin Abu Dawud da waza da Imam An-Nasa'i, cewa wato karamin yaro ana yi masa sallah, kai bari ma ana yi masa sallah, koda kuwa ainihin wato bai kai lokacin haihuwa ba, amma an tashi addu'a za a yi wa iyayensa addu'ar gafara da kuma rahama. Sannan akwai hadithin Aisha radiyallahu anha, an zo wa Annabi sallallahu alaihi wasallam da wani yaro karami cikin yaran Madina, Annabi sai ya masa sallah. Na Aisha take cewa kai wannan yaro ya more aljanna, ta tabbata gare shi usfurun min asafiril janna, wannan yaro ya zama kamar tsuntsu daga tsuntsayen gidan aljanna, gashi lam ya'mal su'an, bai ma taba yin wani mummunan aiki ba, walam yudriku, bai ma kai lokacin da zai aikata mummunan aiki ba. Ala wa ghayra dhalika ya Aisha, yace wa ga muke haka Aisha, khalaqa Allahu azza wa jalla aljanna, Allah ya halicci aljanna, wa khalaqa laha ahlan, kuma ya halicci yan aljanna, wa khalaqahum fi aslabi abaihim, wa khalaqa an-nara wa khalaqa laha ahlan wa khalaqahum fi aslabi abaihim, ma'ana kamar irin wannan wato hukuncin ba a san in babu nassi mutun ya yanke shi cewa wani dan aljanna ne, ko wani ya dace, ko wani zai tafi wuta, wannan ba haƙƙi na bane, ba haƙƙin ka bane, ba a ofishi na yake ba, ba a ofishin ka yake ba, wannan haƙƙi ne na Allah madaukakin sarki, sai dai in akwai dalili ko nassi da ya tabbatar da wani dan aljanna ne ko kuma aka san haka. Na fata an gane. To wannan kusan din mun tattauna a darasin da ya gabata. Qalal muallif rahimahullahu ta'ala, athani ash-shahidu, na biyu shine wanda ya mutuwa shahada. Yanzu mun ji addiful karamin yaro walau kana sikizan ana iya masa sallah, to haka shi ma ash-shahidi wanda ya mutuwa shahada. Wa fihi ahadithun kathira, wa fihi ahadithu kathiratun, akwai hadisi masu yawa da suke tabbatar da haka. Aktafi bi dhikri ba'dha, zan wadatu da ambaton wasu daga ciki ba duka ba. An Shaddad ibn al-Had, an karbo hadisi daga Shaddad ibn al-Had, anna rajulan min al-a'rabi jaa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam, yace wani mutum cikin larabawan kauye yazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, fa amana bihi, yayi imani da shi, واتبعه يبا النبي صلى الله عليه واله وسلم ثم قال سنه يace اوهاجر معك زن هجره تare da kai wannan hadisin ya gabata wanda had ya nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yana so ya bi shi wajen yaki kuma yana so in yaje a same shi ya nuna gurin da yake so a same shi kuma abin da ya faru kenan wannan mun karanta hadisin a baya yake cewa uhajiru ma'aka ina so in yi hijira tare da kai falabithu qalilan suka zauna lokaci ba mai tsawo ba tare da annabi sallallahu alaihi wasallam thumma nahadhu fi qital adu sannan sai kuma suka tashi suka tafi yaki domin yakar a wato makiya fa utiya bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuhmalu sai ga wannan mutum an dauko shi an zo da shi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam kada asabahu sahmun kibiya ta same shi a daidai gurin da ya nuna thumma kaffanahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi jubbatihi sai annabi sallallahu alaihi wasallama yayi masa likafani a cikin jubba wato alkabbarsa ko kuma rigarsa thumma qaddamahu sannan ya gabatar da shi fa sallallahu alaihi yayi masa sallah to anan malamai suka ce shi wanda ya mutu shahada ai da kayansa ake binne suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa mai jubba ta barukan lahu dan ya samu albarkar tufafin da ya taba jikin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan ya gabatar da shi ya masa sallah wanda wannan yana nuna halaccin yawa wanda ya mutu shahada sallah da haka dan an ji cewa annabi baya wa shahidai sallah ko kuma wannan bai ci karo da yi musu sallah din ba in an yi din ba aikata wani abu na kuskure ba kamar yanda yin kuma ba wajibi bane akhrajahu an-nasa'i wa ghayruhu bi sanadin sahihin imamu an-nasa'i da wanin sa sun ruwaito wannan hadisi da isnadi ingantacce wa qad madabi tamamihi wannan hadisin cikakken sa ya riga ya gabata a baya fil mas'ala mas'ala ta 39 shafi na 61 انا عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما انكر ودغ عبد الله بن زبير رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر يوم احد بهمزه منزل الله صلى الله عليه وسلم ياي عمرني دا ادكو سيدنا حمزه فسجيه ببردتين اكللبي شي دا وني برغو كوما يافي ثم صلى عليه سنن منزل الله صلى الله عليه وسلم ييما صلى فكبر تسع تكبيرات ييما كبر بري غدا 9 thumma utiya bil qatla sannan aka dinga zuwa da wadanda aka karkashe yusaffuna suma ana jera su sahu sahu wa yusalli alaihim yana musu salla wa alaihi haddasa yana hamza ma'ahum tare da su ma'ana shi an masa sallar sa shi kadai sannan kuma aka dinga zuwa da ainihin wadanda suka yi shahada suma ana musu salla tare da shi sayyidina hamza duk yana gurin ba dauke shi ba to kaga wannan ya tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wato ya shar'anta wato ba laifi bane mashru'i ne yiwa wanda ya mutu shahada sallah akhrajahu ath-thahawi fi ma'ani al-athar al-imam ath-thahawi ya fitar da wannan hadithin a cikin wato ma'ani al-athar mujalladi na 1 shafi na 290 wa isnaduhu hasanun kuma isnadin hadithin hasan ne rijaluhu kulluhum thiqatun ma'rufuna mazajan hadithin dukkanin su thiqat amintattu ne ma'rufuna kuma duk sanannu ne wa ibn ishaq qad sarraha bi tahdid sannan ibn ishaq da yazo cikin ainihin wato isnadin shi kuma duk da yana yin tadlisi to amma ya sarraha ya bayyana qarrabi tahdisi da haddasana cewa an zantar da shi kaga kenan dama kamar yanda muka sani idan malami mudallis ne to in yayyo ruwaya da an ana shine ake da taba ba game da ita amma in ya sarraha bi tahdisi ana karba walahu shawahid kathiratun wannan hadisin yana da shawahid da yawa zakartu ba'daha na ambaci wasu daga cikin shawahid din fit ta'liqatul jihad a cikin wani littafi na Sheikh Albani mai suna at-ta'liqatul jihad fil mas'ala a mas'ala ta 75 an Anas ibn Malik radiyallahu an an karbo daga Anas dan Malik radiyallahu an annan nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama marra bi hamza ya shige sayyidina hamza wa qad muthila bihi an yi masa muthila muthila shine an kataccen an kataccen gawarsa ma'ana an yi masa wulakanci amma gunduwa gunduwa an wato an yi masa fatafata yanda ba lalle a iya gane shi ba kamar yanda mun karanta ko a baya cewa gawar sayyidina hamza wato gawa ce wadda an yi mata ainihin abinda ba a so a gurin yaki shine muthila walam yusalli ala ahadin min ash-shuhada'i ghayrihi amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi sallah ba ga ɗaya daga cikin waɗanda suka yi shahada in banda sayyidina Hamza ya ani shuhada Uhud ma'ana shahidan yakin Uhud la'allahu ya'ani salata ala ghairihi istisqa wa istiqlalan فلا ينبغي الصلاة على غيره مقرونا معه كما في الحديث الذي قبله ولا يعارض هذا الحديثان بحديث جابر المتقدم أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد لأنه ناف والمثبت مقدم على الناف وانظر التفصيل في نيل الأوطار كما لم تتأسي شك الباني كتال لعله وتكيل دي يعني الصلاة أبن دي كنفي دي صلى على غيره أكون وننس استقلالا صلى من زمن كانت إتتبع أيوه ونبع anan hadisin yace marra bi hamzata wa qad musalla bihi wa lam yusalli ala ahadin min ash-shuhada'i ghayrahu wato babu wanda aka yi masa salla mai cin gashin kanta istiqlalan danshi aka sallace shi babu wanda aka yi irin wannan cikin shuhada Uhud in banda sayyidina Hamza an gane ko fala yambagi salatu ala ghayrihi makarunan ma'ahu saboda rashin dacewar hada sallar waninsa tare da shi kama fil hadithin ladhi qablahu kama yanda yazo a hadisin da ya gabata kaga hadisin da ya gabata na Abdullah ibn Zubair amara yawma uhudin bi hamzata fasujiya bi burdatin aka ce summa salla alaihi fa kabbara tis'a takbiratin bayan nan sai aka ce mai summa utiya bil qatla yusaffuna wa yusalla alaihim kaga kenan bayan an masa tasu shi kadai aka bar shi a gurin kuma sai aka dinga kawo wasu suma ana jera su ana sallatar su na batan gane wala yu'aradu hadhan alhadithani wai wadannan hadisan guda biyu ba sa cin karo bi hadisi Jabir da hadisin Jabir almutaqaddim wanda ya gabata annahu sallallahu alaihi wasallam lam yusalli ala shuhada'i Uhud cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi wa shuhada'i Uhud salla ba hadisin Jabir ya tabbata a baya mun karanta cewa annabi bai musu salla ba to amma kuma ga wannan hadisin ya nuna an musu salla wasu malaman sai suka ce as-salatu bi ma'anar du'a an gane ko sallar da ake nufi yayi anan addu'a ake nufi an gane haka wasu suka yi kokarin jami'in hadisin suka ce can da aka ce bai musu salla ba eh salatul jana'iz bai musu ba anan da aka ce yayi wa sayyidina Hamza salla da sauran wasu shuhada wa Uhudin ana nuna cewa salla bi ma'ana halugawi ma'ana yayi musu addu'a haka wasu malaman suka ce duk da cewa ka kalli lafazin hadisin kaman ba lalle ya zamanto wannan wato wannan fassara ta haushi ba kawai ga abin da shi Sheikh Albani yake fada shi hadisan da muka karanta na baya na Jabir bin abunan Jabir bin Abdullah sun nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi wa sayyidina Hamza salla ba da sauran shuhada Uhud to sannan kuma ga wani ga hadisai kuma sun tabbatar da cewa Annabi yayi wa sayyidina Hamza salla banda shi ma ya sa an kawo mai shuhada Uhud su ma ya musu salla to sai yake cewa li annahu nafin hadisin Jabir korewa yayi cewa yayi ba yayi ba shi kuma wannan hadisin tabbatarwa yayi to a kaidar malaman hadisi in aka samu hadisai a irin wannan yanayin to al musbitu muqaddamun ala nafi wata kaida ce ta malamai al musbitu hadisin da ya tabbatar shi ake gabatarwa ala nafi akan wanda ya kore yanzu kenan za a gabatar da waɗannan hadisan akan hadisan hadisin Jabir na fata an gane hadisin Jabir ya kore yin sallar janaza ga sayyidina Hamza da sauran shuhada Uhud hadisan da muka karanta na Abdullah ibn Zubair da Anas ibn Malik su kuma sun tabbatar da yin sallar Annabi sallallahu alaihi wasallam akan sayyidina Hamza da shuhada Uhud to yanzu kaga can na Jabir ya kore na Abdullah ibn Zubair da Anas ibn Malik sun tabbatar to a kaidar malaman hadisi ko kaidar malamai shine al-musbitu muqaddamun alan nafi da aka hadisan nan su tabbatarwa suka yi su ko wancan hadisan korewa suka yi to sai a gabatar da wanda ya tabbatar akan wanda ya kore wanzur at-tafsila ka je ka duba wato fashin baki da bayani dalla dalla fi nail al-awtar a cikin littafin nail al-awtar na Shaukani akhrajahu abu daud bi sanadin hasanin imam abu daud ya ruwaito shi da isnadi wanda yake hasan wa huwa muktasarun wa muktasaru hadithi al-mutaqaddim wannan takaitaccen hadisin sa ne wanda ya gabata fil mas'ala a mas'ala ta 37 shafi na 59 zuwa na 60 an uqubata bin amir al-juhani an karbo daga uqubata bin amir al-juhani radiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja yawman manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya fita wata rana fa salla ala ahli uhudin salatahu ala al-mayyit sai yayi wa shuhada wa Uhudin salla irin sallar da yake yi wa mamaci ma'ana wata rana a wata ruwaya kaman gashi nan ba'da thamani sinin bayan shekara 8 bayan shekara 8 da yakin Uhudu annabi sallallahu alaihi wasallam sai yaje Uhud yayi wa mutanen Uhudu wanda aka binne su shuhada Uhud sai yayi musu sallah kal muwaddi'i lil ahya'i wal abwat kamar dai annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi wa rayayyu da matattuban kwana ne an gane ku kamar ban kwana yake yi lil ahya ga rayayyu wal amwat hadda matattu thumma sarafa ila al minbar bayan yayi sallar sai kuma ya juya ya tafi zuwa minbarin sa fahamidallaha ya gode wa Allah wa athna alaihi ya yabo ga Allah fa qala sai ce inni faradun lakum ni wato faradun lakum wa ana shahidun alaikum wa inna maw'idakum al hawd wa inni wallahi la anzuru ila hawdi al an wa inna ardahu kama bayna aylata ila al juhfa wa inni uwaditu mafatiha khaza'in al ard aw mafatiha al ard wa inni wallahi ma akhafu alaykum an tushriku ba'di walakin akhafu alaykum ad dunya an tatanafasu fiha wa taqatatiluna fatahaliku kama halaka man kana qablakum qala fa kanat akhiru nadratin nadartuha ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam kuma tu bin amir yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce inni faradukum ala lakum ni mai jinkiri ne mai jiran ku ne wa ana shahidun alaikum ni mai bada sheda ne akan ku wa inna maw'idakum alhawd mahadan mu da ku shine tabki na inda zamu hadu meeting point din da zan hadu ni da ku shine alhawd a tabkin alkausara nan zamu hadu da ku insha Allah wa inni haqiqa ni wallahi la rantsi da Allah la anzuru ila hawdiyal an yanzu maganan nan da nake muku ma ina ganin tabkin nan nawa wa inna ardahu fadin tabkin nawa kama baina aylata ila aljuhfa tazarar ya kai tun daga tsakanin ayla zuwa juhfa wa inni uditu mafatiha khaza'inil ard kuma lalle ambani mabudan taskokin kasa aw mafatihal ardi ko an bani mabudan kasa da aka ba ku da matsala wa inni wallahi ni dai wallahi ma akhafu alaikum an tushriku ba'di bana ji muku tsoran za ku yi shirka bayana ban jin tsoran ku da na hore ku na tarbiyance ku na ilmantar da ku mukai gwagwarmaya tare da ku bana tsammanin bayan na ba duniya za ku yi shirka walakin akhafu alaikum ad-dunya amma fa ina ji muku tsoran duniya an tatanafasu fiha kar ku zo ku dinga gasa a cikin duniya wajen tarata wane ya kai kaza ni ma sai na kai kaza wane yana da kaza ni ma sai na yi kaza wataqatatiluna wataqatatilu ku zo ku yi ta fada ku yi ta yake yake da kashe-kashe tsakaninku fatahaliku ku halaka kama halaka man kana qablakum kaman yanda waɗanda suka gabace ku suka halaka qala sai ce fa kanat akhiratu nadratin nadartuha ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Ukubatu dan Amir yace wannan shine gani na na karshe da nayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an gane ko to kaga wannan shi ma ya tabbatar da halaccin yin salla ga wanda ya mutu wa shahada in mutun ya mutu a gurin yaki yayi shahada za a iya masa salla sai dai yi masa salla ba wajibi bane irin ta kifaya kaman yanda muka karanta a baya wato mustahabbi ne da shi da karamin yaro ai musu salla أخرجه البخاري إمام البخاري يا فتد وانا حديثي حديثي مئوات ومجلدين أكو شافينا دريد ستين دا هدو دا كما مجلدين باكو شافينا دريبيو دا سبعين دا ترى دا دريبيو دا تمانين دا دري أكو دا بيو ومسلم حكا إمام مسلم مجلدين باكو شافينا ستين دا باكو وآحمد مجلدين هدو شافينا دريد أربعين دا ترى دريد همسين دا أكو دريد همسين دا هدو والسياق وان اللفظ ده مكجل البخاري لفظ ني نا امام البخاري والزيادة الاولى زيادة تفرقو كما والثانية ده تبيو والسادسة والسابعة ده زيادة تشد ده تبقوي واتو لهو ده امام البخاري دي اندكا ان يبكا اتكر ربوتو تو زيادة uka duba za ku ga shi sai za ku ga sai ka rasa menene ziyada da yake fara za ka ga in ka duba za ka ga an danyi in ana cikin bada hadisin sai ga an danyi baka an danyi wani rubutu cikin baka to wannan bakar shi wata ruwa karin wata ruwaya ce aka samu to wannan ziyada din duk gaba ɗayan su lahu na Imam al-Bukhari ne wal Muslimu thaniya duk da cewa Imam Muslim ya ruwaito ita ma ziyada ta biyu wal khamisa da ta biyar wa ma wara'aha da kuma wanda ta biyo bayan ta biyar wali Ahmad al-Ula Imam Ahmad shi ma ya rawaito ziyara ta farko ila Rabi'a ta biyu ta uku har zuwa ta hudu rawahu al-Baihaqi Imam al-Baihaqi ya rawaito wannan hadisi mujalladi na hudu shafi na 14 wa inda hu ziyadatu kulluha Imam al-Baihaqi yana da wayannan ziyada din gabaki ɗayan su illa thalitha wal khamisa banda ziyada ta uku da ta biyar wa kharajahu at-Tahawi Imam at-Tahawi ya fitar da shi a mujalladin sa na 1 shafi na 290 wa kadan Nasa'i haka Imam an-Nasa'i mujalladin na 1 shafi na 277 wa Daraqutni haka Imam Daraqutni a shafi na 197 muktasaran a takeice wa inda Daraqutni az-ziyadatu al-ula ya Imam ad-Daraqutni shi ma ya rawaito ziyada ta farko ad yaqulu qa'ilun Sheikh Albani yace anan wani mai magana zai iya yin magana wani mai cewa zai iya cewa laqad thabata fi hadhihi alahadithu ahadisi ya tabbata fi hadhihi alahadisi a cikin waɗannan hadisai mashru'iyatus salati shar'antuwar yin sallah ala shuhada'i ga waɗanda suka yi shahada wal aslu annaha wajiba kuma asalin sallar janaza din nan wajiba ce falimadha la yuqalu bil wujub me yasa sallar da aka yi wa shuhada ba za a ce wajibi bace ita ila wani zai iya tambaya tunda a baya mun ce sallar janaza fardu kifaya ce ne ko farilla ce ta me ta kifaya to me yasa su aka togace karamin yaro da shahidi su ba za a ce su ma yin sallah akan su wajibi bane ila wani mai tambaya yi wannan tambaya qultu Sheikh Albani yace sai in ce da shi lima sabaqa zikruhu fil mas'ala saboda abinda ambatan sa ya gabata a mas'ala ta 58 wa nazidu ala zalika huna zamu danyi kari anan fa naqulu sai mu ce laqad istashhada kathiru min as-sahabati fi ghazwati badr da yawa daga cikin sahabbai ai sun halarci yakin badar wa ghairiha da wani yakin badar wa lam yunqal amma ko sau daya ba a ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallama Annabi sallallahu alaihi wasallam salla alaihim yayi musu salla ba walau fa'ala lanqaluhu anhu da ko ya taba yi wani salla cikin waɗanda suka yi mutuwa shahada to da an ruwaito yi masa yin sallar tasa ga waɗanda suka yi shahada gare mu fadalla zalika wannan sai ya nuna annas salata alaihim yin salla ga shahidai gairu wajibatin shi ya nuna ba wajibi bace domin da wajiba ce ai an kashe wasu a Badar amma ba ruwaito annabi ya mun sallah ba an kashe wasu a Khandaq an kashe wasu a Ahzab an kashe wasu a abunan Qaynuqa amma duk ba a samu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallace wani daga cikin su ba wannan sai ya nuna rashin yin sallar wato rashin yin sallar ya nuna cewa ashe yin sallar janaza ga wanda ya mutu shahada ba wajibi bace walizalika qala ibnul qayyim dan haka ne ibnul qayyim rahimahullah ya fada fi tahzibi sunan a cikin littafin tahzibi sunan mujalladi na 4 shafi na 295 was sawabu fil mas'alati abinda yake zance na gaskiya da daidai akan wannan mas'ala a iya yi wa shahidi sallah ko ba za a yi ba annahu mukhayyarun to mas'ala ce da aka ba mutun zabi baina salati alaihim wa tarkiha tsakanin ko dai yayi musu sallah ko kuma ya bar yi musu sallah ne limaji'il athar saboda zuwan wasu athar bi kulli wahidin min al-amraini wato da suke magana akan kowane ɗaya daga cikin al'amura guda biyu wannan athar din sun yi magana akan kowane ɗaya daga cikin al'amura guda biyu wa hadha ihdar riwayat wannan ɗaya daga cikin ruwayoyi ne da aka samu anil imam ahmad daga imam ahmad wa hiya al-aliq bi usulihi wa madhhabihi kuma wannan riwaya din ita tafi dacewa da usul na Imam Ahmad da kuma mazhabin Imam Ahmad qultu sai nace wala shakka anna salata alaihim afdalu lalle ko shakka babu yiwa waɗanda suka yi mutuwa shahada yi musu sallah yafi falala yafi minat tarki fiye da aqi idza tayassarat in yi musu sallah ya saukaka li annaha du'a'un wa ibada ai ko ba komai sallar janaza addu'a ce da kuma ibada to tunda ibada ce da addu'a babu laifi dan an musu da haka yin ya fi rashin yin amma a ce wajibi ne yi musu to shine aka ce gaskiya ba wajibi bane athalis na uku man qutila fi haddin min hududillah daga cikin wa'inda a iya yi musu sallah a iya kin yi musu sallah na uku shine man qutila fi haddin wanda aka kashe shi a haddi min hududillahi daga haddodin Allah ko dai yayi kisan kai shi ma aka kashe shi ko kuma yayi zina kuma yana da aure shi ma aka kashe shi ina fata an gane to waɗannan dukkanin su wanda ya aikata wani laifi na haddi da aka yi masa haddi cikin haddodin Allah li hadisi Imran ibn Hussein saboda hadisin Imran dan Hussein to su ma a iya musu sallah istihbaban annam ra'atan min Juhaina hadisin Ghamidiyya wata mace yar Juhaina atat nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam tazo wajen annabin Allah sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubula min az-zina tana dauke da cikin zina fa qalat sai tace ya nabiyallahi asabtu haddan yace ya ma'aikin Allah na aikata laifin da za a zartar min da haddi ma'ana tayi zina ba ta da aure fa aqimhu alayya ya ma'aikin Allah ka tsayen min da haddi ka tsayen min da dokar Allah da shari'ar Allah a kaina fa da annabiyullahi sallallahu alaihi wasallam waliyaha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa aka kirawo masa waliyinta fa qala ahsin ilaiha sai yace wannan ka tafi da ita ka kyautata mata ka kula da ita fa iza wada'at idan ta haihu fa atini biha ka zo min da ita fa fa'ala wannan dan uwana ta sai dauke ta yaje ba ta kulawa har ta haihu da ta haihu kuma ya dawo da ita wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fa amara biha nabiyullahi annabin Allah sai ya bada umarni fa shakkat alaiha thiyabaha sai ta daura tufafinta da kyau dan kar ta yi tsirara thumma amara biha farujimat sannan manzo Allah ya yi umarni da a jefe ta da duwatsu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da a jefe ta thumma salla alaiha sannan kuma manzo Allah ya mata salla ashe kaga mutun zai iya aikata abinda za a yi masa haddi kuma shugaba ya masa salla فقال له عمر انا ني عمر ما يچو يچي ده النبي صلى الله عليه وسلم تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت يا مايكين الله ينزل صلى لك يا متى باين ماتن الزناتي فقال لقد تابت توبه لو قسمت بين 70 من اهل المدينه لوسعته من ذا الله صلى الله عليه وسلم يچي كاكو سان ايرن توبان ده تاي ايكو تاي توبان ده دا ذا عرب توبان تا غيدا 70 cikin gidajen Madina da tuban ta diya ishe su a ce duk sun yi wa Allah laifi tuban wannan baiwar Allah kadai ya yalwace su wa hal wajadta tawbatan akwai tubar da ka taba samu afdala da tafi falala min an jadad bi nafsi hadillahi ta'ala sama da ranta da ta bayar da shi ga Allah ta'ala ba fa kamo ta akai ba yana da bambanci da wanda dan hizba yaje kamo shi shi wannan babu wani dan hizba zuciyarsa ce ta zama masa hizba imani ya tuko shi yazo ya gaban alkali yace ya aikata laifi ai masa hukunci shi ba yan sanda ne suka kama shi ba shi ba wani ba wasu jami'an tsaro da suka kama shi babu kawai shine a karan kansa yaga yi wa kansa fada kuma yayi regretting da nadama inda iyanan matan da ba taba kama shi ba yaje ya tuba tsakanin sa da Allah ya maida haƙoƙi in akwai wanda ya karba haƙoƙin su shikenan Allah zai karbi tuban sa an gane ko in kuma yaje ya hannanta wa kansa ga hukuma yaje ya saranda shine mai dan fashi a guri kaza ko shine kidnapper na guri kaza kuma ya dade yana yin kidnapping guri kaza yanzu ba kama shi akai ba shi gashi ya kawo kansa kuma yana son duk abin da ya kamata na hukuncin Allah ya bata ina fata an gane wannan da Allah akwai sadaukarwa ko babu ya san dai cikin laifukan sa yayi kisa in ku har a cikin laifin akwai kisa za a yi masa me kenan ya san da wannan yace duk hukuncin Allah da ya kama yazo so yake a tsarkake shi ai masa da bambanci tsakanin wanda zuwa akai aka tarfa shi aka kamo shi akwai bambanci ai ko shi ba da san sa ba zuwa kawai akai aka kamo shi shi ko wannan shi ya kawo kansa gamidiya ita ta kawo kanta tace ya maikin Allah ga cikin nan amma cikin nan tuwaris na fata an gane ma'ana cikin nan dai ba a yi addu'a ba ba a yi aure ba aka samar da shi annabi ya ce to ai kin ga shi danki bai laifin komai ba yanzu aka tsayen miki da haddi kin ga an hukunta ki an hukunta wanda ba shi da laifi kuma wala taziru waziratun wizra ukhra ki je sai kin haihu in kika haifi dan sai ki dawo a wata ruwaya ta haifi dan ta dawo aka ce to an miki hukunci yanzu wa zai shayar da shi ki je sai kin yaye shi ta yaye shi a wata ruwaya ma aka ce sai gashi ta zo da shi yana cin gurasa ko waina ko wani abu haka a hannunsa tabbacin cewa zai iya rayuwa ko ba ita sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aje a jefe ta bayan an yi mata haddi annabi ya ce a daidai a shirya ta aka za a yi mata sallah zai yi mata sallah sai inna Umar ya ce ya maikin Allah ga laifin da ta yi wannan ba ta yi za a yi mata sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Umar ta yi tuban da ba kowa yake iya yin sa ba akhrajahu muslim Imam Muslim ya fitar da wannan hadisi a mujalladin sa na 5 shafi na 121, Imam Abu Dawud a mujalladin na 2 shafi na 233, Imam An-Nasa'i mujalladin na 1 shafi na 278, Imam At-Tirmidhi mujalladin na 2 shafi na 325, wa sahahahu. Wad-Darimi al-Imam Ad-Darimi shi ma a mujalladin sa na 2 ainihin wato shafi na 180 ya ruwaito wannan hadisin. Wal Baihaqi, Imam Al Baihaqi mujalladin na 4 shafi na 18 da 19, Ibn Majah ma ya ruwaito shi mujalladi na 2 shafi na 116 da 117, mukhtasaran a takaice. Ar-Rabi Usay na 4, al-fajirul mumba'is min al-fil ma'asi, ma'ana fajiri al-mumba'is fil ma'asi, mai bayyanar da saban Allah sa, wal maharimi da ayyukan haram da yake aikata, zuciyar ta riga ta bushe, idan ya soye baya jin kunyar kowane mahaluci wajen bayyanar da saban Allah. Fajircinsa ya kai yanda a gaban kowa zai iya yin sa, a bainar jama'a zai iya yin fajircinsa, zai iya yin saban sa. Mithlu tarikis salati, kamar wanda baya sallah, tarikus sala, duk ana zazzauna zaka ga lokacin sallah duk kowa ya alwala, ya je alwala a tashi, ana kowa ya tafi masallaci ko bashi yana ta danna danna waya, an yi maganar baya sallah kawai. Kuma ba wai inda ma akwai wanda za ka ga ta kiya yake yi, in ya fito cikin mutane zai alwala ya yi sallah da shi, amma in ya je inda ba a san shi ba, ko ya zama shi shi kadai, to ba zai sallah ba. To shi wannan a'a baya sallah, kuma baya jin kunyar a gane baya sallah, tarikus salati. Wazzakati, ko kuma baya zakka, kowa ya sani da ƴan uwansa da makwabtansa da abokan harkokinsa duk sun tabbatar da yana da dukiya mai yawan da ta kai nisabi, amma baya zakka. An yi nasihar, amma wa'azin an sanar da shi baya zakka, baya zakka, kuma ya tabbatar da baya zakka, kuma yana bayyanar da rashin yin zakkar tasa. Ma'atirafihi bi wujubihima, da wanda ya bar sallah da wanda ya ki ba da zakka, duk sun yarda sallan nan wajiba ce, zakkan nan wajibi ce, amma suka ki. Wazzani, da wanda ya yi zina, wa mudminul khamr, da wanda yake dimanta shan giya, wa nahawihim, da makamantansu min al-fusaqi, daga fasikai, fa innahu yusalla alaihim, wa'annan duk za a yi musu sallah. Illa annahu yanbaghi li ahli al-ilmi wad-dini an yad'u as-salata alaihim, sai dai abinda yafi dacewa ga malamai ma'abuta ilimi da masu addini su kada su zo wajen sallah, kada a yi sallah tare da su. Duk wani wanda yake mutum ne wanda yake mai kima da martaba a idan jama'a, kar ya zo wajen sallar. Uqubatan, wannan uquba ce, wata ajiban da ladabtawa li amsalihim, ga ire-iren su, a zo a tarar da kawai wa gairuhum ne suka yi musu sallah. A rasa ina liman, yace a wane ne, a ce ai wane ne, yace wanda baya sallar na, a ce eh, yace shi ba zai musu sallah. Duk waɗanda suke ƴan ustazai na unguwa gayyace su ce wallahi ba su yi ba, wani da baya sallah su ce ba su yi masa sallah. Ba munafurci anan, ba a san wani nuku-nuku ko taqiya ko kawai mutane kara ba, sai kar ma rasa inda ya kamata kai karar. Anan dan a koya wasu darasi, shi sa suka ce duk wani wanda yake mai addini ne, duk wani wanda yake mai ilimi ne, to ire-iren waɗannan, da wanda yake yin sallah ya san wajibi ce amma baya sallah, da wanda yake hana zakka ya san wajiba ce amma baya yi, da mazinacin da baya ba boye-boye yake ba, a bayyane yake zuwa, za ku ganshi ya zo da yarinya ya shiga da ita cikin gida ko cikin ɗakin sa, ya lalata da ita, ya fito su ranka ya su hada kafada da kafada su tafiya su, gobe ma ka ganshi da wata, ko ka ganshi ya zo ya ajiye mace a gidansa, ba matarsa ba ce ko a shagon sa ya bata, baya jin kunya kowa, zai ga ganta ta fito ta je ta siyo abu ta koma ɗakin sa, ko shi ya je ya siyo mata abu ya kawo mata, baya jin komai, kuma a gaban kowa zai zo ya wuce da ita. A wannan ya mutu, shi ma a koya wa ire-iren sa hankali. Na fata an gane. Da wanda yake shaye-shaye shi ma baya koya, baya kunya kowa. Kullun za ka ganshi a jangale, za ka ganshi. Duk sanda ka ganshi za ka ganshi a dubge ya dip. Kuma ba ruwansa yanzu nan ya zaro mandula a gaban ku, ya nannaɗa ta, kyatta mata a shana, ya tashe ta, ya tayyo, ba abu bane wanda yake mai wani nauyi a tattare da shi. An gane ko? A gaban mutane ya watsa kwayoyi da danna ruwa ya tatambele, ba. To ire-iren waɗannan almujahirun, waɗanda suke bayyanar da ba su da kunya, suke nuna wa Allah tsagerancinsu, to in sun mutu za a yi musu sallah. Amma kuma ba malamai ne za su zo wajen sallar ba ba mutane waɗanda mutanen kirki masu addini ba wannan ukuba ce gare su da ladabtawa gare ga ire-iren su kama fa alal nabi sallallahu alaihi wasallam in kai hakan ba kai bane fa farko annabi yayi sallallahu alaihi wasallam wa fi zalika ahadisu akan irin ladabtar da irin wayennan fasikan masu bayyanar da fajircin su akwai hadisi da suka zo akan haka an abikatada an karbo daga abikatada Haris ibn Rabi'i al-Ansari kenan radiyallahu anhu kale yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance izadu iya li janazatin idan aka gayyace shi ko aka kira shi zuwa yin sallar janaza sa'ala anha yana tambaya game da wannan janaza wannan gawar yace ya waye ya rasu in sananne ne kaga ya san shi ba zai ba kai dan kana sallar janaza kawai kowa daga ina kawai ai waya an yi sallar janaza ana son ka zo kai mata sallah in baka san waye baka ce waye wane ne wani bawan Allah ne a cike ce ya halin sa yake ce mutumin kirki ne gaskiya kaza 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 kace to ina zuwa maka ce to mallan kai dai a dai rufe kawai dai Allah dai ya kyauta kace to ba zan samu damar zuwa ba kace ba zan samu damar zuwa ba an gane ko annabi sallallahu alaihi wasallam an gayyace shi ko aka kira shi zuwa sallar janaza yakan yi tambaya fa in usniya alaiha khair in yaji an yabo na alheri ga wannan mamacin kama manzo Allah sai ya tashi fa sallallahu alaiha ya masa sallah wa in usniya alaiha ghairu zalika in ko yaji an fadi sharri game da wannan mamaci qala li ahliha yakan gaya wa masu gawar sha'anakum biha ku je ku san yanda za ku sallaci dan uwanku walam yusalli alaiha manzo Allah ba ka duba rahama da tausayi irin na annabi sallallahu alaihi wasallam da mu'amala to amma in aka zo sha'anin addini fa tsayawa ake a yi shi balaka dinga yi wa mutane kara ba akan inda addini bai ce kai kara ba haka baka san wanda ya mutun nan ba ko kuma an sani amma ba mutumin kirki bane an gayyace ka in ka sani ka ci ba ka samu zuwa ba ina ba ta an gane yawa balaka samu zuwa ba wannan shine daidai Annabi sallallahu alaihi wasallam haka yake in yaji an ce ai mutum ne wanda yake fasiki fajiri ne mutum ne mai shaye-shaye mutum ne mai kwace barawo ne mutum ne dan daba mutum ne kaza ba kuma tubaye ba sai ya ce wa yan uwan to sha'anukum biha wannan hadisi Imam Muhammad ya fitar da shi hadisi na wato mujalladi na 5 shafi na 399 da na 300 da 301 wal hakim abu abdullahi an-naisaburi mujalladi na 1 a cikin al-mustadrak shafi na 364 wa qala sahihun ala shart ash-shaykhain wa wafaqahu adh-dhahabi wa huwa kama qala an jabir bin abdullah bin sabura radiyallahu anhu qala hadithi nabi shine hadithin jabir bin samura Allah ya kara masa yadda yace marida rajulun wani mutum yayi rashin lafiya fasiha alaihi sai akai kururuwa ya mutu iyalansa sai gida kawai barki aka ji kururuwa faja'a jaruhu ila rasulillah tunda an san bashi da lafiya makwabcin sa kawai sai garza ya tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqala innahu qad mata sai ce ya makin Allah makwabcin nan na hawa ne dai ya rasu qala manzon Allah ce wa ma yudrika ya akai ka sani qala ana ra'aituhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sai ce ana ra'aituhu ni na ganshi qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam innahu lam yamut manzon Allah ce to bai mutu ba qala faraja sai wannan makwacin ya koma fasiha alaihi sai ji an kuma yin kururuwa daga gidan a wata ruwaya har zuwa sau uku ana ukun faqala timraatu matarsa sai tace in dalik ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tace wa makwacin ka je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa akhbirhu ka gaya masa cewa wane ya rasu to a wannan da yake cewa ana ra'aituhu na ganshi an yanke ruwaya ruwaya farko ya kai ka san ya mutu yace a kawai da naji kururuwa yace to bai mutu ba ya kuma komawa har sai ana ukun ne da aka ce ya ji kururuwa sai ya shiga gidan yana shiga gidan sai ya ga ya cakawa kansa almakashi mara lafiyan ya cakawa kansa almakashi to shine da yazo ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama yace ya kai ka san ya mutu sai ya ce ana ra'aitu ni na ganshi da ido na fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam innahu lam yamut a farko kenan to da ya dawo sai yake cewa matarsa sai ta ce kaje ka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa akhbirhu ka bashi labari to tunda ya ganshi a dawowa ta biyu ko ta uku fa qala allahumma lanhu yace Allah wadaran wani shi kashe kansa shi makwabcin kenan shi yayin wannan addu'a yace allahumma lanhu qala thumma dalaqa ar-rajul fara'ahu qad nahara nafsuhu bi mishqasin to shine sai mutumin ya ganshi da ya tafi sai ya ganshi ya inhara nafsahu bi mishkasi ma'ana ya soka wa kansa almakashi fandalaka ila annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tafi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu annahu mata yace wannan bawon Allah dai ya mutu fa qala wa ma yudrika yace me ya akai ka sani qala ra'aituhu yanharu nafsahu bi mishkasi na ganshi yana soka wa kansa almakashi ma'ahu da yake tare da shi qala anta ra'aitahu yace kai ka ganshi ko labari aka baka yace amma kin Allah ni na ganshi da ido na da matar ta yi kururuwa ina shiga gidan sai na ganshi a wannan halin qala sai manzo Allah yace idan la usalli alai yace to bazan masa sallah ya kashe kansa kenan yace haka abin yake amma kin Allah yace to bazan masa sallah akharajahu bi hadha tamami abu daud Imam Abu Dawud ya ruwaito wannan riwaya cikakkiya a mujalladinsa na biyu shafi na 65 bi isnadin sahihin ala shart Muslim wa kharajahu Muslim Imam Muslim shi ma ya fitar da wannan hadisi mujalladi na 3 shafi na 66 muktasaran a takaice wa kadan Nasa'i haka Imam Nasa'i mujalladinsa na 1 shafi na 279 wa Tirmidhi haka Imam Tirmidhi mujalladinsa na 2 shafi na 161 wa Ibn Majah mujalladi na 1 shafi na 465 wal Hakim a mujalladi na 1 shafi na 364 wal Baihaqi a mujalladi na 4 shafi na 19 ad-Dayalisi mujallad wato shafi na 779 ko hadisi na 779 wa Ahmad Imam Ahmad mujalladinsa na 5 shafi na 787 91 92 94 96 97 202 100 da ainin da kuma 107 wa qala Tirmidhi Imam Tirmidhi yake cewa hadha hadithun hasanun wannan hadisi ne hasan wa kad ikhtalafa ahlul ilmi fi hadha to malamai ma abota ilimi sun yi sabani game da wannan al'amari na mutumin da ya kashe kansa ko ya aikata wani sabo irin wannan kamar fasikanci zina shan giya da sauransu kuma ya mutu a haka fa qala ba'dhum yusalla ala kulli man salla lil qibla wasu daga cikin malaman sai suka ce a sallaci duk wanda yake kallon alqibla yana sallah inda yana kallon alqibla yana sallah a sallace shi wa ala qatilin nafs suka ce haka a sallaci wanda ya kashe kansa wa huwa qaulu sufyan ath-thauri wannan qauli ne na sufyan ath-thauri wa ishaq da ishaq bin rahuya wa qala ahmad imam ahmad yace la yusalli al-imam ala qatilin nafs sai dai limami ba zai sallaci wanda ya kashe kansa ba kamar limamin unguwa ko wasu manyan mutane na unguwa kamar shugabanni wa yusalla alayhi ghayru al-imam amma wanda ba liman ba zai iya masa sallah in dai kai ba limami bane kawai dai za a iya cewa na to tunda liman ba zai zo ya sallan nan ba wani ka sallace shi abu laifi wani ya masa sallah amma ba liman ba rashin zuwan liman alama ce ta cewa wannan mamacin lalle akwai matsala to kaga duk za a ji labari cewa ai da wani ya rasa wa'in da za su yi masa sallah ma akai to me yasa a ce ai ba sallah ai kashe kansa yi ai hangin din kansa yi ai kaza kaza ai poison ya sha da sauran irin waɗannan wa qala shaykhul islam ibn taymiyyah fi al-ikhtiyarat a cikin al-ikhtiyarat shaykhul islam ibn taymiyyah a safha shafi na 52 yace wa manimta na'a min as-salati ala ahadihim ya'ani al-qatila wal-ghalla wal-madina alladhi laysa lahu wafa zajran li amsalihim duk malaman da suka hana yin sallah akan ɗaya daga cikin waɗannan da muka lissafa laifukan su da ire-iren su yani alqatila ma'ana kamar wanda ya kashe kansa walgala da wanda ya saci kayan ganima ko kayan gwamnati walmadina da wanda ake bi bashi alladhi laysa lahu wafa'un wanda bashi da kuɗin biya zajaran li amsalihi waɗanda suka ce kar ayi masa sallah sun faɗi haka ne dan tsoratarwa ga ire-iren sa an mithli fi'lihi dan su guji irin aiki irin nasa kana hasanan to in dan wannan ne wannan yana da kyau yawa in wannan ne yasa aka ce da wani ko rukunin mutane kaza kar su zo su yi masa sallah saboda wannan dalilin wannan abu ne mai kyau walau yumtana fi dhahiri amma da shi liman zai ki zuwa ya sallaci irin masu wannan laifukan a zahiri wada alahu bil batini amma ya masa addu'a a boye li yajtami bainal maslahataini dan ya hada tsakanin maslaha guda biyu kana aulada zai fi min tafwiti ihdahu ma fiye da kubucewa ɗaya daga cikin su an gane ko yawa yayi masa addu'a haka a boye amma yazo dai a ganshi shine bayan an san wannan ga irin tabara da yayi a unguwa ko a gari an san ga irin kasassaba da irin ta'adi da ya tafka a cikin gari kuma ya mutu a ce liman da ya sallaci ala ramma ya sallaci wani mutum mai mutunci ya sallaci wata bayawar Allah mai mutunci kuma wannan tsageran shi liman yazo ya tsaya kansa ya sallace shi ashe kenan babu bambanci tsakanin mutumin kirki da mutumin banza kenan ko kun fahimci hikimar to shi sai aka ce wayannan kar su zo sallar dan akalla duk masu irin wannan za su so koda dai sun yi irin wannan abubuwan to za su so ai su gyara domin sun zo mutuwa akalla su ga mutanen kirki akan gawarsu na ba ta an gane lokaci yayi to sai mu tashi an Zaid bin Khalid bin mu karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi